Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan amin da lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalma ci garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 28 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa Amurka ta yi alkawarin tallafa ma shirye-shiryen inganta ilimin mata da sana'o'insu a kasar Ghana.
Problemin shine ba mu sa hankalin mu ga menene ya kawo haka. In ka tambaye mutanen mu ai tattalin arziki mu yana samun problem saboda akwai kabal. To in kaka ce kabal din da adan criminal ne amma an samu musu suna. Sun samu kansu suna saboda da suke mutane ne masu karfin suna ganin karfin su suna iya karfe da gwamnati.
To sai a mana aikin gafara ba wannan ne ya kamata a ji ba. Wannan na bayani ne game da ra'ayoyin 'yan Najeriya kan shugabancin Bola Ahmed Tinubu. Sannan kuma za a ji cewa kamar yadda aka ji kenan yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu kan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu mai cika watanni 6 da kafuwa. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da rahoto na musamman da Mustapha Nasir Batsari kan gabatar. Wannan karan kan rawar dajin da sojoji suka yi a jihar Niger mai fama da rashin tsaro. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Ana sa ran Isra'ila da Hamas za su ƙara yin musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da suka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa kwana na 5 a yau Talata. Isra'ila ta yi alƙawarin ci gaba da dakatar da kai har-hare kan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza da kwana ɗaya bayan yarjejeniyar farko da aka cimma, wacce a cikin kwanaki huɗu za a saki ƙarin mutane 10 da Hamas ta yi garkuwa da su. A gefe guda kuma za a saki Falasɗinawa da yawansu ya lanka har su 3 da ke gidajen yari na Isra'ila a kan laifuffuka daban-daban. Hamas dai ta amince da tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki 2. Ƙasar Qatar ta ce ta taimaka wajen shiga tsakani don cimma tsawaita wa'adin, yayin da Amurka wacce ta sha yin kira akan a tsagaita wuta muddin ana sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, ta ce ta yi maraba da tsawaita wa'adin yarjejeniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa dakatar da yakin ya bada damar kai ƙarin taimakon jin kai ga farar hula bayan Allah da ke shan wahala a faɗin zirin Gaza. Ya kuma ce Amurka ba za ta daina kokarinta na diplomasiya ba har sai an sako duka mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. A yau Talata, masu aikin ceto a India suka fito da wasu masu haƙar ma'adinai su 41 da suka makale tsawon kwanaki 17 bayan rugujewar wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a cewar jami'ai. Aikin ceto mahaƙan ya kunshi amfani da gadan ɗaukar marasa lafiya mai taya da aka saka a cikin wani bututu mai tsawon kusan mita 60. Ma'aikatan sun makale ne a ranar 12 ga watan nan na Nuwamba, a lokacin da zaftarewar ƙasa ta yi sanadin rugujewar hanyar ta ƙarƙashin ƙasa da suke aikin ginawa a jihar Uttarakhand. Ƙungiyoyin ceto sun yi amfani da hannuwansu don haƙo ɓangaren hanyar na ƙarshe da ya toshe bayan koma bayan da suka fuskanta ta amfani da injina. An ci gaba da magana da mahaƙan su 41 tun daga lokacin da suka makale da farko ta rediyo. Daga nan a ranar Talatar da ta gabata aka yi amfani da na'urar ɗaukar hoto wadda aka zura cikin wani bututu mai tsawon santimita 15 wanda kuma aka yi amfani da shi wajen kaiwa mahaƙan abinci da magunguna. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakarun Rasha sun kai har-hare ta sama a cikin dare, ciki har da harba makami mai linzami da ya afka yankin Zaporizhia. Hukumar soja ta yankin Zaporizhia ta faɗa a kafar Telegram cewa bisa ga rahotannin farko, makamin ya lalata wani shago tare da raunata mutum ɗaya. Rundunar sojan Ukraine ta kuma ce a yau din makaman kariyar ta na sama sun ragargaza wani jirgin sama mara matuki na Russia. Sakataren General din kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg a yau Talata ya ce yana da kwarin gwiwa Amurka za ta ci gaba da taimakawa Ukraine a daidai lokacin da ake samun rarrabuwar kawuna tsakanin ƴan majalisar dokokin Amurka game da amincewa da bada karin kudade don yakin Ukraine. Da yake magana da manema labarai gabanin fara wani taro na kwanaki biyu da ministocin harkokin wajen kungiyar NATO a Brussels, Stoltenberg ya yaba da abin da ya kira tallafin soja da ba a taba ganin irinsa ba da abokan hulɗar NATO suka ba Ukraine a matsayin mai da martani ga mamayar Russia. Kalubalen a yanzu shine muna buƙatar a ci gaba da bada wannan tallafin, a cewar Stoltenberg. Sakataren General din na NATO ya bayyana goyen bayan Ukraine a matsayin wani wajibin abu ga kungiyar NATO. Yana mai cewa idan Russia ta samu nasara a yakin da take yi a Ukraine, lamarin zai zama da muni ga ƴan Ukraine kuma hadari ga mambobin kungiyar NATO.
Maryam Dauda, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, gwamnatin Amurka ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da su inganta fannin ilimin mata da kuma sana'o'insu. Jakadiyar Amurka a Ghana, Virginia Palmer, ita ce ta yi wannan kira. Tana mai tabbatar da cewa Amurka za ta bada nata gudunmawar ga wannan fannin. Ridwan Abbas, gareka.
Wannan cibiyar koyon fasahar sadarwa ICT mai kujeru 33 da ATC Ghana ta ɗauki baki ɗayan nauyinta. An buɗa ta ne ba kawai ga ƙungiyar 'yan mata da makarantu da ke kewayen ba, amma kuma sauran makarantu cikin jihar ma za su iya amfani da shi. Jakadiyar ƙasar Amurka a Ghana, Virginia Palmer, ta ce kamata ya yi a buɗe irin waɗannan cibiyoyi duk kusurwowin ƙasar saboda ma'aikatu da cibiyoyin cinikayya na da ikon zartar da ire-iren ayyukan nan ta yarjejeniya da ke akwai a matsayin hakkokinsu na ƙasa. Ta jinjina wa ATS tare da bayar da shawarar tattalin cibiyar kai da kai. Ƙasar Amurka ta duƙufa ainihin wurin baiwa 'yan mata da mata tallafi a fagen aiki, yadda hakan zai ƙarfafa tattalin arzikin Ghana. Kuma a doko ina za ka samu matan Ghana suna kokari ainin in yarinya ta yi nasara, danginta sun yi nasara, haka unguwarta da ma ƙasarta. Saboda haka babu wani abu a gani na da ke da muhimmanci kamar ilimi, kuma ilimin fasahar sadarwa ICT na da muhimmanci wurin yin nasara a tattalin arzikin zamani. Don haka wannan yunkuri lallai abin yabawa ne. Babban kwamishin ɗin ƙungiyar Ghana Girls Guide, Zakiya Abdul Wahab, ta siffata cibiyar a matsayin gimshiki ga mafarkin ƙungiyar na samar da fagen karatu da kuma yin gwagwarmaya a fagen ICT. A kimanin shekaru 102 da aka soma shirin na kare 'yan mata 75 a Accra don karfafa mambobi kimanin 200 faɗin ƙasar na 'yan mata da mata baki ɗaya. Kuma mun ci gaba da karfafawa da gabatar da shirye-shirye don kare zuri'a ta gaba. Babban daraktan da ke wakiltar minista da ke kula da ma'aikatar ilimi, Mamle Andrews, ta ce ma'aikatar na aiki kafaɗa-kafaɗa da ma'aikatu irin su ATC Ghana wurin buɗe cibiyoyin ilimi na fasahar sadarwa musamman musamman wa'yan mata da himmanta su suyi zabi na rayuwarsu nan gaba. Injiniya Sufyan Abdulrahim ya yi min karin haske akan amfanin ilimin fasahar zamani.
Kwarai kuwa bude ICT center nan zai taimaka sosai. Kuma yanzu duniya in ba da ICT ba wani ayyukan ba zai yi ba.
Ina cikin amfanin da ICT ke da shi musamman ga mata da ke suna aiki na secretary ko personal relation da sauransu. Ina cikin amfanin da ake samu shine improve communication, a inganta sadarwa. Za a yi haka ne ba a yi amfani da email ko smartphone a aika da wannan information. Ina daga cikin amfanin da ake samu na ICT shine a cut cost, a rage farashi a wurin aiki. Yana kan iya taimakawa a samu lokaci mai yawa a wurin tunani, zufafan tunani, saboda ba za a kashe lokaci kan wasu abin da yake ba su da amfani ba, domin ICT ya dauki wannan.
Yanzu dai ya tabbata ilimin amince na da muhimmanci, tun ba ma ilimin fasahar zamani ba a ci gaban tattalin arzikin zamani. Radwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ritwan daga Ghana kuma sai Najeriya, inda 'yan kasar ke bayyana ra'ayoyinsu kan irin kamun ludayin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bayan watanni shida da kafuwa. Haruna Dauda, gare ka.
Yayin da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya cika watanni shida cibcewa kan kare mulki, 'yan Najeriya da dama na bayyana ra'ayoyinsu game da irin nasarorin da ya samu cikin wannan watanni shida ko akasin hakan. A ranar 29 ga watan Yuni na wannan shekaran, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya karbi gagarumin mulki a hannun tsohon shugaban kasar, shugaba Muhammadu Buhari, da kuma ya fara bayyana shirin tallafin man fetur a kasar da ya sanar jefa 'yan Najeriya cikin halika ganiƙayi, da har yanzu ke fama da wannan abuba da ya haifar da dan kayayyaki da tashi farashin man fetur din. Sai Litinin gwamnatin tarayyar ta fitar da wani sabon tsari na ba da tallafi ga mabukata a kasar, yayin da wasu 'yan Najeriya suke son barka a irin wannan tallafi, wasu kuwa na ci gaba da ganin cewa suna gani dai ana rabon wannan tallafi ba tare da ya iske su ba. Wannan batun tura tallafin man fetur da ya fi dukkan hankalin 'yan Najeriya da dama, zai cewa shugaban yayin da tsinin da gwamnatin tarayyar kama daga ministoci masu ba shi shawara na musamman da ma manyan sakatorin gwamnatin tarayyar, hala da wasu shugabannin hukumomi. Sai wannan batun cika tallafin man fetur din ya taba sassa da dama na al'umma, ciki hada da jama'a da ke harkar noman rani, da suka ce sai wannan man fetur na star engineer bai a gonakin su na zama masa da matsalan gaske, kuma da wannan malami ke cewa
suna na Isa John Shetima. To gaskiya harkar mai da yana ciki ɗaya daga abin da yake damun a aikin noma yanzu, banda haka kuma muna samun challenges ta fannin taki. Take yanzu abinda ake sayarwa 7,000 a da, yanzu za ka siye shi kusan 30,000 da wani abu.
Ganin cewa ba kwa cikin gari ne kuna can a bayan gari wajen gudanar da harkar noman naku, ko kuma ya kuke samun shi?
To wani lokaci kamar akwai daga mai yana iya yankewa, to za a ce maka kan cewa lita ɗaya naira 1,000, kuma dole za ka siya.
Na kuma tambayi Alhaji Muhammad HK Shani, wani masanin tattalin arzikin kasa ko mai kawo wani tabarbarewan arzikin kasa, sai ya amsa da cewa
problem din shine ba mu sa hankalinmu ga me ne ya kawo haka. In ka tambayi mutanen mu ai tattalin arziki mu yana samun problem saboda akwai kabal. To in kaka ce kabal inda ada an criminal ne, amma an samu musu suna, sun samu kansu suna saboda da suke mutane ne masu karfin, suna ganin karfin su, suna iya karfe da gwamnati. Kuma tattalin arzikin kasa abin da yake bata shi wa'annan mutane da muke suke ganin kamar su suna za su iya fada da gwamnati. So wa'annan mutanen kuma ba punishment din su ake ba, managing din su ake ba, iya punishment din su. In ka duba a kowane kasa akwai kabal, kuma wani har wani hanya za a bi na tattalin arzikin kasa sai an cire siyasa a ciki. Duk wata siyasa in kai siyasa in ka samu gwamnati tattalin arziki ka hanyar shi daban.
Alhaji Umar Tijjani na ɗaya daga cikin 'yan kasuwa tarayyar Najeriya, wanda kuma ke nuna bukatar irin yadda za ta taimaka 'yan kasuwa a ƙasar.
Mun zuba sarautar Allah ido, kuma muna sauraron shugabanni ya za a yi a taimaka wa 'yan kasuwa nan, don ana shan wahala sosai, kasuwanci tana tangal-tangal sosai, ga tsadar rayuwa, saboda duk wani abin da zai taso kowa ya shafa zai zo ya tsaya dukkan ɗan kasuwa ne.
Honorable Ahmed Jaha Babawo, ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar ƙananan hukumomi
hukumin dambuwa Chibok da kuma Guza da kuma aske fama da matsalolin tsaron Boko Haram a baya. Ga kuma inda yake kallon lamarin kamar haka.
In kun lura a northeast ai an samu sauki to some extent inda zamu ga yawa juna gaskiya. Sauki da aka samu shine an yi shifting ne daga northeast an koma northwest da north central. Yanzu abun ka duba ya fara fadada. Idan zaka sa askeri rashin zaman lafiya da aka yi a Najeriya shekara 10 da wanda ake ciki yanzu sai ka samu wanda ake ciki yanzu ya fi rinjaye akan wanda aka yi a shekara 10. Dalili yau kusan rabin Najeriya kasashen arewa sun fi rabin Najeriya yau kusan rabin Najeriya gabaki daya babu zaman lafiya da kuma a northeast ne kawai ba a zaman lafiya northeast da an samu zaman lafiya kana dinnan kuma yanzu an hanna manoma sakewa su nemi abinci
wasu mutane kenan ke bayyana ra'ayinsu da kuma koki-koki game da cikin watanni 6 na shugaba Bola Ahmed Tinubu a tarayyar Najeriya. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, yanzu kuma ga Mustapha Batsari da rahoto na musamman.
Masu sharhi akan lamarin tsaro a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan atisayen makonni 2 da rundunar sojin Najeriya ta kammala a ƙarshen makon nan da ya gabata. Masana harkokin tsaron dai na ganin duk da wannan horo da aka baiwa sojojin to fa akwai babban kalubale da jami'an tsaron ke fuskanta musamman ma na mutanen nan masu bada bayanan sirri ga jami'an tsaro da ake kira informa. A lokacin bikin rufe wannan atisaye a kungurmin dajin nan na barikin sojoji da ke Kwantagora ta jihar Niger Nigeria, sojojin dai sun yi ta harbe-harben manyan bindigogi da suke da shi tare da turniki sararin samaniya da wani hayaki. Yake jawabi shugaban rundunar tsaro ta Najeriya General Christopher Musa wanda manjo General Joel Jimu ya wakilta ya ce rundunar sojin saman Najeriya na taimakawa sojojin ƙasa domin samun nasarar da ake bukata wajen yaki da ƴan ta'adda.
As we make effort to ensure peace and security in our dear nation.
Yace a kokarinmu na tabbatar da zaman lafiya a kasar mu Najeriya. Muna bukatar samun haɗin kan ƴan ƙasa musamman wajen bamu muhimman bayanai akan miyagu.
And providing actionable information.
Shima dai anashi jawabin shugaban rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya, Lieutenant General Taurid Labaja, wanda manjo General SG Musa ya wakilta, ya ce da wannan horo da dakarunmu suka samu, sun samu kwarewa ta musamman da za su iya tinkarar duk wani kalubale na rashin tsaro.
We continue to train and perfect our tactics, techniques and procedures adequately tackle the challenges we are currently facing.
Ya ce a yanzu lamarin tsaro ya canza sosai, saboda haka ya zama wajibi su mai da hankali wajen baiwa jami'an tsaro horo domin samun daidaito da halin da ake ciki.
Which emphasizes realistic training as a critical requirement for our operational success.
Manyan bindigogin da aka gwada dai na nuna cewa rundunar sojin Najeriya tana nan daram kamar yadda masu sharhi akan lamarin tsaro ke cewa, sai dai akwai bukatar samun haɗin kai a tsakaninsu da jama'a. Dr. Yahuza Ahmad Getso na ɗaya daga cikin masu sharhi akan lamarin tsaro a Najeriya.
Amma matsalolin da ake samu abinda ke ba da wahala shine al'umma ita kanta al'umma ba ta bada haɗin kan da ya kamata, saboda wannan matsala ta informa da ake samu tana wahalar da ayyukan sojojin Najeriya matuƙa.
Kenan kamar yadda shi shugaban sojin Najeriya ya bukata, wato shugaban tsaro shi Christopher Musa ya bukaci haɗin kan ɗan ƙasa da su rika ba su bayanai, wannan magana tana da muhimmanci kenan.
Wannan magana tana da tasiri matuƙa, kuma matsalar za a samu wato haɗin kan al'umma din da kuma bada rahotanni akan jami'an sojoji waɗanda suke bar gurbi. Domin akwai waɗanda sau da yawa a al'umma sukan sanar da su cewar ga mahara kuma su yi biris da abin. No. Hukumar sojojin Najeriya tana son irin waɗannan bayanan inda al'umma suka kai rahoton a cewar ayi kai ga inda za a kai hari kuma aka yi birza abu. Wannan zai taimaka matuƙa saboda haka ana akwai buƙatar ƙarin samun goyon baya da haɗin kan al'umma ƙwarai da gaske. Don wannan atisayi ya nuna a fili a bayyane cewar jami'an tsaron Najeriya musamman sojoji a shirye suke matuƙa kuma suna da kayayyakin aiki gwargwado wanda za su iya shiga su wato kawo ƙarshen waɗannan masu aikata laifuka waɗanda ba ɓoyayyu ba ne an san inda suke.
Duk da jinjinawa sojojin da yi akan wannan atisayi da ya gudana a jihar Niger ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar 'yan ta'adda. Amma tsohon shugaban kungiyar Meti Allah a Najeriya Alhaji Husaini Yusuf Boso ya ce dole ne su sanya idanu domin ko a cikin jami'an tsaron akwai ɓata gari.
Saboda haka abinda zan ce muna jinjina ma shugaban sojojin Najeriya da chief of defense staff da mai girma shugaban kasa akan wanga al'amarin kuma muna goyon bayan wanga al'amarin ƙwarai da gaske.
Na'am, da wannan kuna ganin za su iya shawo kan matsalar rashin tsaron da take canyewa?
Dama ai ba gagara zai ai sai bararre. Saboda haka idan sojoji suka yi hoɓɓasa suka haɗa kai da sauran jami'an tsaro mun tabbata wannan harkan rashin tsaro na Najeriya za a kawo ƙarshe.
Tama, mene ne kake ganin kaman kalubale ne gare su yanzu?
Kalubale gare su shine matsalan masu ba da labari ga miyagun mutane, wato informers. Saboda a kowane kuma kungiya ba a rasa su. Ba a rasa su a kowane kungiya. Ma'ana ko jami'an tsaro ba za a rasa su cikin su ba. Saboda haka matsalan jami'an tsaro shine informer.
Na'am, to ya za a yi a magance su matsalan informer din nan?
Shi ne a wayar da kan jama'a duk wanda ba a yadda da shi ba ana na take-taken ji a sanar da jami'an tsaro su ɗauki mataki saboda al'amari ya yi yawa. Za ka ci abinci da mutum ba ka san mugu ba ne za su gama ciri kaf sai a gama abokan gaban su cewa ga abin da suke yi za a zo waɗancan sai su kwanta masu wannan shi ake samun matsala.
Na'am, to yanzu me ya fatanku?
Fatanmu mu ga cewa arewa. Gaba ɗaya wannan al'amari ya ƙare wannan ɗaukan jama'a da koran dukiyoyin jama'a da tare mutane ana kashewa a hanya da faɗa ma mutanen da basu yi basu sha ba duk gwamnati ta ɗauki mataki a kai a kawo ƙarshen wannan lamari.
To ɗaya daga cikin jami'an tsaro na 'yan banga da ke taimakawa sojoji a yaƙi da 'yan ta'adda a nan jihar Niger ya ce tabbas sun ga fa'idar wannan atisaye na sojojin.
Ni Abdulkadir Muhammad Gari, Central Commander na 'yan sa-kai. Dunin Allah, wannan zuwan da sojojin suka yi alhamdulillah. Gaskiya mun ga bambanci kuma Ubangijin Allah yanda wannan abin ya wanzu haka Ubangijin Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya daidai haka. Gaskiya mun ji daɗi domin wanda ya kawo dalilin wannan Ubangijin Allah mashi albarka.
Me kuka gani, wani canji kuka gani to?
Gaskiya canji ne muka gani mutanenmu na karkara duka wa'inda Allah ya sa suna daji suka gudu wasu sun samu damar komawa. Wanda ma suke kwana a ƙauyukansu sun dawo sun samu dama sun koma sai wanda Allah ya sa dai kawai hana zuciyar su ba zama bata ba su koma ba su ne kawai suka rage gaskiya alhamdulillah.
Ta san cewa ta yi shugaba ne ma a cikin jami'an tsaro 'yan banga a wannan yanki. Ana korafi a cikin jami'an ku akwai masu ba da bayanan sirri wato informa. Me za ka ce game da masu irin wannan bayani?
Gaskiya masu wannan bayanin gaskiya mu dai a nan bai gaskiya sun ci zai da mu domin ni gaskiya har yanzu mu samu wani mutum guda ba wanda muke tuhuma wannan informa ne.
Ana korafi batun informa din nan yana kawo cikasa wajen yaƙi da su 'yan ta'addan nan.
Gaskiya informa shi ke kawo matsala wanda yake ma har ya kasance jami'an tsaro sun rasa rayukansu.
Akwai wani misali da za ka bada?
Akwai wani tafiya da aka yi nan ƙauyen shiyoyin Ukuru. Informa ya bada jiket. Sai mai tabbata maka da an samu galaban barayin amma tsakanin alhinsu suka taɓa jami'an tsaro. In da ba da informa ba gaba ɗaya za a same su a lalata su.
Fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan fafutuka ta kawar da 'yan ta'adda da suka addabi Najeriyar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice. labarin wasannin mu na wannan ranar taiwo zai karkata a jamhuriyar Nijar inda aka soma kakar kwallon kafa na shekara ta 2023-2024 a bana dai kungiyoyi 17 ne maimakon 14 a shekarar ta gabata ke fafatawa Super League ta kwallon kafa ta wannan kasar kuma an soma karawa inda AS Police ta ɗan sanda ta shakashi ɗaya da banza a hannun AS Nijilak ta wutar lantarki GS Tawa ta shakashi ɗaya da biyu a hannun Renaissance ta wani birni mai AS Garde National du Niger ta wa Espoir ta zandar biyu da nema jangwar zo ta maraɗi ta shakashi banza da biyu a hannun AS Fanta Sozoji Liberté Football Club ta wani birni mai ta wa Tagur Provincial ta dosu biyu da nema Olympic Football Club ta wani birni mai ta shakashi a hannun ESGN da ɗaya da uku a kokana ta Arlit Jihar Agadez ta shakashi banza ɗaya a gida a hannun Salis Sporting Club ta wani birni mai Irana ta Arlit Jihar Agadez ta AS Nijilak ta wani birni mai ɗaya da nema bayan mako biyu ana karawa Super League ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar ta gaba da ita ce AS Fon ta Sozoji mai maki 6 ta biyu AS Nijilak ta wutar lantarki da maki 6 ta uku Irana ta Arlit Jihar Agadez da maki 6 ta hudu ta ce Liberté ta wani birni mai da maki 4 sai Renaissance ta mai da maki 4 ta biyar Zumunta Athletic Club ta wani birni mai tana ta 6 da maki 3 sai ta 7 ita ce ESGN da maki 3 yayin da AS Garde National du Niger take ta 8 ita ma da maki 3 Zal Sporting Club ta wani birni mai tana ta 9 da maki 3 sai AS Police mai maki 3 tana matsayin ta 10 AS Douane ta Custom tana ta 11 da maki 3 GS Tawa tana ta 12 da maki 1 kacal sai Olympic Football Club ta wani birni mai tana ta 13 da maki 1 a kokana Espoir de Jangurzo na maradi dukkan su ba su da maki ko guda hutale ta ce ta gurfin provincial ta doso a yanzu haka ana can ana gumurzu a wasannin rukunna na kwallon kafa na zakarun ture ko champions league inda dazu-dazun nan aka kammala wasanni tsakanin Shakhtar Donetsk da Antwerp sai kuma Lazio de Roma da Celtic Glasgow inda yanzu haka ana dab da kammala wasannin da suka hada Manchester City ta kasar Ingila da Leipzig ta kasar Jamus sai Young Boys da Bayern ta kasar Switzerland tana karawa da Etoile Rouge de Belgrade Barcelona ta Spain tana karbar bakuncin FC Porto ta Portugal Milan AC ta Italia tana karbar bakuncin Dortmund ta kasar Jamus sai Feyenoord da Rotterdam ta kasar Holland tana karbar bakuncin Atletico de Madrid ta Spain Paris Saint-Germain PSG ta Faransa tana karbar bakuncin Newcastle idan ku muka leka a wasannin kwallon hannu na tennis kasar Italia ce ta lashe kofin duniya na tennis a karon ta na biyu a tarihi bayan nasarar da ta yi a wannan matsayin a shekarar 1976 kasar Italia ta samu wannan galabar ce ta hannun dan wasanta Jannik Sinner da ke matsayin na hudu a duniya wanda a wasan da ya baiwa kasar galaba gaban Australia ya lalabe Alexa De Minaur da ke matsayin na 12 a duniya da 6-3 a can baya ta Faransa ne Arnaldi ya darkake ko Perrin dan kasar Australia ci 7-5-6-4 a wasan farko Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma fa a takeice
a takaice ana sa ran Isra'ila da Hamas za su ƙara yin musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da suka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa kwana na 5 a yau Talata Isra'ila ta yi alƙawarin ci gaba da dakatar da kai hare-hare kan kungiyar Hamas a zirin Gaza da kwana ɗaya bayan yarjejeniyar farko da aka cimma wacce a cikin kwanaki hudu za a saki ƙarin mutane 10 da Hamas ta yi garkuwa da su a gefe guda kuma za a saki Falastinawa da yawan su yalanka har su 3 da ke gidajen yara na Isra'ila a kan laifuffuka daban-daban Hamas dai ta amince da tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki 2 a yau Talata masu aikin ceto a Indiya suka fito da wasu masu haƙar ma'adinai su 41 da suka makale tsawon kwanaki 17 bayan rugujewar wata hanyar karkashin kasa a cewar jami'ai aikin ceto mahakan ya kunshi amfani da gadan daukar marasa lafiya mai taya
da aka saka a cikin wani bututu mai tsawon kusan santimita 60. Ma'aikatan sun makale ne a ranar 12 ga watan nan na Nuwamba, a lokacin da zabtarewar kasa ta yi sanadin rugujewar hanyar ta karkashin kasa da suke aikin ginawa a jihar Uttarakhand. Kungiyoyin ceto sun yi amfani da hannuwansu don hako bangaren hanyar na ƙarshe da ya toshe bayan koma bayan da suka fuskanta ta amfani da injina. A yau Talata, rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakarun Rasha sun kai har-hare ta sama a cikin dare, ciki har da harba makami mai linzami da ya afka yankin Zaporizhia. Hukumar soji ta yankin Zaporizhia ta faɗa ta kafar Telegram cewa bisa ga rahotannin farko, makamin ya lalata wani shago tare da raunata mutum ɗaya. Rundunar sojan Ukraine ta kuma ce a yau din makaman kariyar ta na sama sun ragargaza wani jirgin sama mara matuki na Rasha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandu da Wamai da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.